Sun kasa suna so mu bata ba su yi yamu yau da jibi she dai Allah to yanzu muka suma to yanzu da mu fara sun yi te sun kasa suna so mu bata ba su yi yamu yau da jibi she dai Allah to yanzu muka suma to yanzu da mu fara
been gone for days, my samba. My ABZ search of paper, fuck a hater on God and Allah. RIP 21, go pull up on S. I don't know you fucking stranger. Put yourself in danger, many of my boys will come in like fire. Ayy, bring on right to a channel, fire, bunny, and bam, we are ever. Boy and cash and chairman, not me, see my son, me, tell me, car. Traveling, ayy, and dying, that fit, I'm not fire, why am I? Really full of trust in Allah, and we don't retreat, my nigga.
Bamu tashi ba ma zuciyan su ya bata wanda yake tafiya da maganar mu ya wala kun sani yanzu za fara ni da mutane mun karbi dawa zuwa sallah show da zan yi mamaki wallahi ba ta yawa yau da dai kuka ce ina ke wasa don ko ina kau yaushe mun fito mu sauye mun bata kan su gabin ne muke ciki an tukare da harka kama ni daga one corner da mutane na muna banna
su kasa suna so mu bata Masu yi yamu yau da jibi she dai Allah To yanzu muka suma To yanzu da mu fara Sun yi te sun kasa Suna so mu bata Masu yi yamu yau da jibi she dai Allah To yanzu muka suma To yanzu da mu fara
Fair Farouk ma fara damu Killers me no madam I'm also last operation I'm okay ni pa mi ensa ne kam Boy, shit, I don't move fever. Can't size me, say liver. RIP to the lost one, John Mays, Junior, US, and Caesar. Pull up, Ozongo, Mini Adiza, Miki, Midi, Riva, Caesar, or CVD, no, Mini, the fool, PCU, Number, you need teaser, Major, and Science, or from teacher, man, man, and trap, wife, or very preacher, or gang, you know, you Judas, with any savage, or me, Peter, Will Charleston, a child named to me, young guys are, I'm with you 19, King Konya, man, from Almighty King Konya, man. Koti for na boy yeah, suspect I'm see Jamil Kutezi bit I'm imagine a boy set check your boxes and your pockets